ci gaba da fafata da ake yana gasar yake kafin kasar Ingila na shekara 2017 zuwa 2018 a je an fafata a wasan inda kungiyar kwallon kafa ta Bayern Town City ta sa kashi hannun Huddersfield Town da kwallo hudu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Charlton ta doge kungiyar kwallon kafa ta Millwall da kwallo ɗaya ne mai haushi aka yi ba ta nasara zuwa wasan zagaye na gaba. Swan City ko ta lalata kungiyar kwallon kafa ta North County da kwallo ya takwas da nema a yau kuma za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da kungiyar kwallon kafa ta Newport County da misalin karfe 9 saura kwata na dare a gogon Najeriya, Niger, Cameroon da kasar Chad. Har ila yau a zagayen na gaban kungiyar kwallon kafa ta Sheffield Wednesday ne za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Swan City sai kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich fafata da Hull City. Leicester City tana tare da kungiyar kwallon kafa ta Sheffield United yayin da Huddersfield Town za ta gwada da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Shalgas kuwa tana cikin tsammani tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Newport County ko Tottenham wanda za su fafata a yau. Kungiyar kwallon kafa ta Brighton and Hove Albion ko da fafata da Coventry ne sai kungiyar kwallon kafa ta Wigan karbi bakuncin Manchester City. Idan muka leka kasar Spain kuwa bangaren kofa da rewa wasan kusa da na karshe zagaye na biyu wato semi final a yau kungiyar kwallon kafa ta Sevilla za ta karbi bakuncin Leganes inda a karawar ta farko suka tashi wasan 1-1. A cikin kasar Faransa kuwa a gasar Coupe de France kungiyar kwallon kafa ta Lens a yau za su fafata da Troyes sai kungiyar kwallon kafa ta Nice karbi bakuncin Coin. Chamberlain za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Grandville ne sai kungiyar kwallon kafa ta Manchester United karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Lyon. A dai bangaren labarin kuwa an bayyana sunan tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Ronald Koeman a matsayin sabon kocin tawagar ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta kasar Holland. Koeman mai shekaru 54 da haihuwa ya rattaba hannu ne bisa yarjejeniyar kwantirakin shekaru 4.5 inda ya maye gurbin tsohon kocin ta Dick wanda ya ajiye aikinsa a bayan da ya kasa gai kungiyar ta kasar Holland gasar cin kofin da garin nahiyar Turai gasar cin kofin duniya na shekara 2018 da za a yi a kasar Rasha. Ronald Koeman tsohon ɗan wasan kwallon kafa ne wanda ya fafata wa tawagar kungiyar ta kasar Holland a shekarun baya da suka wuce. Haka kuma ya taɓa girke kungiyar kwallon kafa ta Everton a mazaunin mai horar da kungiyar inda a shekarun farko da ya rike ta ya ceto kungiyar daga fadawa relegation sai dai a bana kungiyar ta gaza ta fuka wani abin kirki inda ta sallame shi a cikin wata Oktoba na shekara 2017. Kamar zai fara wasansa na farko ne da tawagar kungiyar kwallon kafa ta kasar Poland a wasan da za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila a ranar 23 ga watan biyu na shekara 2018. Iya wanda ya samu kenan a labarin wasannin namu na yau daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.